David Bamukida. Hey, what you mean? Puto sarari yi mun ta kun ki kama da na dan mazari
ya body problem
girgiza na
uba da sai
dan mata karkada na
gore ba
ha girgiza na
please
when it come and take me daga na le 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 girgiza na
Yeba, let's go.